Its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like the clock whose hands are sleeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your. Da 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 da